Everybody, listen.
Boredom will kill me today. Boredom will kill me tonight. Isolation is the only way. The only way that we can fight. Ina san futa dan gida babu dadi naje nan naje can naje wajen mai gadi na buga game then everything is lame gdao every day is the same I got nothing to watch Netflix na gale when I log into Instagram sai zuciya na ya balle na gaji wallahi na The numbers are rising higher and higher Cause the virus is spreading like a wildfire When it's gone we celebrate around a bonfire Yeah COVID-19 Yoshe zaka tafi Quarantine Yoshe zaka tafi
Check, people are dying It is true, ba lying. Amma rashin yarda cewa akwai ciwon shine bala'in. Mu gaggauta da taking stance. Mu dakata da shaking hands. Wherever you go, whatever you do, sanitize and wash your hands. Shige gida, quarantine shine mafita shine garantin. Kun ga gwamnati ta bada hutu. Hutun tsawon kwana 30 saboda wannan cuta ne na zamani. Ku duba Italy, UK da Germany Kar ku dauke shi da wasa dan har yanzu ciwon bai da wani magani. In baka ji yanzu ka zama family. Taking economies, friends and family. So many people are going through agony. God, save us from this calamity.
COVID-19.